sofofi iri daban-daban. Wanda yin wannan shi ake kiran da murihu muhimin jam'i wa tafriqi. Murihu muhimin jam'i wa tafriqi. مثاله محمد المسلوب أو فين وجه اسمه مسلوب في أفراد الألبي أسماء نو ألقاب نو كنن كرم كات مجو واكج غيب صندري وشكل سنالي ابن الآثري سفينة المشران ثم نندلي بالخضر في الميم وفتوها جلي الحافظ عبد الغني بن سعيد العزدي وندي سي يا يا وفاتي امثلا هجرة 409 yana da shekaru 77 a duniya ya fara listafi kiman musifa da cin wanda aka fanta shi gairi ma wasu ba da suka daide ba wanda alfar ta shi ba da suka daide takba hada sama cikin rubuta wanda yake da lakuba dewa koyar da sunaye dewa koyar da sofi dewa sai wani wanda zai sai a faɗi wannan sunan wani wanda sai a faɗi wancan wani wanda sai a faɗi wancan wani wanda sai a faɗi wannan ladabin wani wanda sai a faɗi wancan wani wanda sai a faɗi wancan iradatul haqa wanda ana yin haka so dewa dan nufin akoi su dewa masu yin haka sun fi dan nufin su koyi ba wannan sai kaɗai manufa ba za ka yi don wasu manufofin amma dai wannan ita ce ta fi yawa a ciki wawa a wuce wannan nau'i mai wuyar ganewa ne kwarai saboda yana bukatar kewayewa da sunayen marwaita kwarai-kwarai yau a tsaya a san shi na tefu abu ne mai tsada yau rabu hindi da rafi ta dalisu ana gane ta dalisu daga riskar wannan inda yake an samu ta dalisu to za a ke ta kowannan ta dalisu in an san wannan bangaren na ilimi wannan ilimi yana taimakawa a wajen gano ta dalisu misalin wannan Muhammad al-Maslub wato wanda yake yana cikin magwanayen kawo hadisi na ƙarya wanda yake an tsere shi ne a tuhumar da ake masa na zindiganci cewa dama yin kafiri ne a ɓoye yana ɓoye kafircin yana bayyana musulunci ismuhu sunansa Maslub an jujjuya 50 na watan har fuska 50 ba da yanda ba a kawo ba domin Abdullahi Ahmad ibn Saudata Sawadata yake cewa ai an jiya ma sunan nasa ya kai 100 kuma shi har littafi yayi musamman dan ya tara waɗannan sunaye an kira shi Muhammad ibn Sa'id an kira shi Muhammad Gora bani Hashim an ce Muhammad ibn Qaisin an ce Muhammad ibn Tabari da sauran su da duk wannan dan a bakatar da mutane kan su gano shi to daidaiwar alamai alamai wanda suke sunan mutum ɗaya ta aka sani yana amsa wannan sunan barzaki sannan ba hafiz abubakar ahmad ibn haruna ibn rawi barzaki wanda yake yayi wafati hijira ta 301 to yayi littafi wato akan ce barzaki akan ce kuma barzaki wato nisba dai zuwa barza'a barza'a sunan gari ne a can nisan azara gida can nisan azara gida to ya tara littafi akan afradul alam alamomi wanda suke ɗaiɗaiwa wato sunaye wanda mutum ɗaya ne kake ke amsawa iyaka sanin malamin wani lokacin sukan zo a matsayin suna a nau alkaba wani lokacin sukan zo a matsayin lakabi ko alkunya wani lokacin sukan zo a matsayin alkunya turan da ake tarowa ina misali kamar Ajmal ibn Ujayyana ko Ujiyana akan galibi an fi cewa Ujayyana amma akan ce Ujiyana to wanda da shi din Ajmal din da mahaifin nasa Ujiyano su kadai ne wanda aka sani sun amsa sunan shi Ajmal din nan sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma Jubaybu Jubaibu shi ma shi kadai ne yake amsa sunan Jubaibu bin al-Harith shi ma dai sahabi ne. Haka nan Sandal al-Hafi wato wanda yake wato ya sauka a kasar Misra shi ma dai yana da suhuba sahabin manzo ne sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Shakalu ibn Humayd al-Abasi wanda yake ma'asar sanan sauraito hadisinsa shi dinnan sahabi ne shi ma. Haka nan Sunabi ibn al-Asari wanda shi ma dai sahabi ne, amma akwai Sunabi wanda shi ba sahabi ba ne. To akwai Abu Mu'aydin wanda wato shi da tafsiri shi ba sahabi ba ne. Hadisin sa ya zo a Nasa'i da Ibn Majah, wato Hafsun Gailani ne sunansa. To haka nan Abul Mudillati da Rammar Mimi da Kasirar Dal da Shaddan Lami Maula Aisha wanda yake hadisin sa Abu Dawud da Ibn Majah sun ruwaito. To haka nan Abu Muraya din Abdullahi ibn Amr al-Ajli tabi'i. To wato shi tabi'i ne. Sai safira ta bararren manzo sallallahu alaihi wa sallam an ce manzon Allah ne masa wannan lakabin da ya gan shi a halin tafiya ya dauko kaya duki sai ka ce jirgin ruwa ne, sai ce ma anta illa safina, kai ta wai ka zama jirgin ruwa wannan kaya. Sai zama sunan ya bi shi wato mutum ba Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da sauran to hadisan sa. Wasu suka ce sunansa Mihran, wato Mihran kun wasu suka ce sunansa Finatu din kenan, asalin sunansa Mihran. Sannan akwai Mindalu wato shi ne Amr ibn Ali al-Anazi wato shi wanda kasar Mimi Filmini Amimi wato yana cikin tabi'ai na kasa koko ma bai kai tabi'an ba don an haife shi hijira ta 103 ya wafata yi hijira ta 167 ko da 68. Wafatu hajjali a faɗe su da fata a ce Mandalu, to shi ma dai a fili yake, akwai masu faɗa da fatar Mandalu da nan na tashi alasma walkuna.